our brothers from Liberia who have come to grace this occasion. You are all indeed highly welcome.
Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan. Eya Masha Allah Sadiq Abubakar. Yayin da ke marabtar tawagar kasar Liberia lokacin bikin yayi wasu mayakan jiragen yaki na rundunonin sojin saman Najeriya da Liberia yace wannan karni na 21 ana fama da tashin hankali da galibi neman iko irin na siyasa ke janyo shi kuma koda baya ga haka ta'addanci da tsigeranci su ma na ci gaba da samun gindin zama tun bayan yakin cacar baki a duniya rundunar sojin saman Najeriya na ci gaba da taka rawa a ciki da wajen Najeriya a yanzu ka tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro muna can muna rugurguza ƴan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da yake mai da jawabi ministan tsaron Liberia Major General Daniel Zankai ya tuno irin rawar da Najeriya ta taka wajen wanzar da zaman lafiya a kasar sa
during the heart of our civil war from the 1990s
lokacin yakin basasa a kasar mu na tuno irin sadaukarwa da Najeriya ta yi mana ni kaina na amfana daga komandojin sojin Najeriya lokacin da nake rike da babban hafsan hafsoshin sojojin Liberia muna godiya saboda tallafin da aka yi mana a yau bayan shekaru 15 da janyewar Dakarun sama da zaman lafiya a Liberia mu ma yanzu mun aike da sojojin mu zuwa kasar Mali don shiga tsakani
from international peacekeeping team that we have our troops in Mali today
Captain Abdulkarim Nuhu shine shugaban makarantar koyar da tukin jiragen sama ta kasa da kasa dake Ilorin da waɗannan sojoji suka kammala karatu a cikin ta
a kallan da ga maka mu ne makaranta guda ko ta gwamnati ko ta private a duk Africa wacce take da sojojin kasar suna training wani irin training koyarwa ko suna neman wani ilimi na da tukin jirgi a waje guda kuma mu ne makaranta ta farko a Africa muke da tukin jirgin mai saukan gulu da kuma mai tashi da fuke ai abin alfahari ne ga Najeriya ga kuma mu
wannan dai shine karo na farko da rundunar sojin saman Liberia ta samu matuka jiragen yaki da Najeriya ta horar da su Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.